الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Shawwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 24 ga watan 6 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Asy-Syekhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Abin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Idan mutum ya kashe wani, cewa ba maganar diya kuma ba maganar kafara, wannan hali ne tsaya-tsaya sai in ya kasance a cikin jihadi wanda yake na musulunci, ko kuma lokacin da ake yakar jama'a waɗanda suke azzalamai ɗan ta'adda. An gane ko wanda suke fito na fito da shugaba na musulmi, to irin wannan 'yan tawaye duk wanda a kashe ba maganar wanda ya kashe ya yi wata kafara ko ya yi ko a biya wata diya. Amma daman shi kisa ɗayan biyu ne, duk da cewa wasu malamai sun kai shi zuwa kashi uku. Farko dai akwai katlul amd, kisa wanda yake na ganganci. Sannan akwai shibhul amd, kisa wanda yana kama da ganganci amma ba ganganci ba ne. Sannan na uku, wato shi ne kisa wanda yake na kuskure, katlul khafa, shi kisa wanda yake na ganganci. To wannan kai tsaye abinda Allah ya shar'anta shi ne kisas, yanda mutum ya yi kisa shi ma a kashe shi. Menene kisa na ganganci? Shine ka dau makami wanda a al'adance an san da cewa wannan makami zai iya kashe mutum. Idan ka bugi mutum ka kashe shi, wannan kisa ne na ganganci. Misali, mutumin da ya dauko wuka, wuka abu ce sananniya wanda take fitar da rai, ko ka dauko wata babbar sanda wanda an tabbata a al'adance za ta iya kashe mutum, ka bugi mutum da ita, to wannan duka ana kiran shi katlul amd, kisa ne na ganganci. Ya abinda Allah ya shar'anta ga kisa na ganganci shine kisas, a yi sakayya, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Baqara: ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ubangiji Ta'ala ya ce, ya ku mu'minai, wato ku san da cewa an farlanta muku sakayya fil qatla game da wadanda aka kashe sai yace al-hurru bil hurri akan kashe da a sababin ya kashe da an gane ko amma ba a kashe da a sababin ya kashe bawa saboda babu anan at-takafu an gane ko babu tamkatacce ne ya ta jini in da ya kashe bawa sai dai wato a kaurara wato a yi kudin wannan bawa ya biya amma ba maganar kisasi tsakanin da da bawa haka nan tsakanin musulmi da kafiri shi ma babu kisasi idan musulmi ya kashe kafiri da ganganci shi ma babu kisasi saboda jinin ba daidai ke anan sai dai a biya diya sannan sai ya ce wal abdu bil abdi haka nan akan kashe bawa idan ya kashe bawa amma in da ya kashe bawa shi ma ba a kashe shi kamar yadda bayani ya gabata sannan sai ya ce wal unsa bil unsa akan kashe mace a sababin kashe ɗan uwarta mace amma wannan ba yana nuna cewa namiji in ya kashe mace babu kisasi a an gane ku to wannan shine dalili na farko wanda yake tabbatar da duk wanda yake kisa na ganganci to abu na farko shine kisas kuma dalili na biyu fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul maida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha kisas haka in ka goma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai sun wuce a lissafa wato haka nan kenan daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yake wajen kisasi shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda thalathi afayyi biz zani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة don haka kenan wannan abin da ya shafi kisa na ganganci sannan kashi na biyu shibhul amd shine kisan da yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane shine mutun ya dau abin da al'adance dai an san ba zai kashe mutun ba sai mutun ya bugi mutun da shi kuma Allah ya kaddara cewa ajalin shi ya kawo to wannan yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane misali mutun ya dau gulala ya bugi wani yana bugun shi da wannan gulala kawai sai Allah ya kaddara mutuwarsa ko ya dauki misali takalmi ya bige shi kawai yana bugun shi sai Allah ya kaddara mutuwarsa kaga al'adance takalmi bai isa bai kashe mutum to wannan ana kiran shi shibhul amd shi kuma ana kaurara diya an gane ko kamar yanda wato wata daga cikin wannan matar annabiga al-Khuzali wanda mata ne guda biyu kishiyoyin juna ɗaya ta bigi ɗaya kuma tana da ciki da wani abu wanda a al'adance bai isa bai kashe mutum amma sai Allah ya kaddara mutuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura rajiya sannan kashi na uku shine kisa wanda yake na kuskure misali ka dauki dutse ka jefa kai abinda kake nihi ka jefa shine domin ya bar hanya kar wani ya tuntube kawai kana jefawa sai Allah ya kawo wannan dutsen sai ya bige shi kenan shine kisa wanda yake na kuskure kenan kisa wanda yake na kuskure shine kenan muka yi misali ka jefa dutse da nihin kai ba da nihin ka jefi wani sai Allah ya kaddara ya samu wani to anan shine kisa na kuskure shi ko kisa na kuskure iya abinda ake badawa a farko ita ce diya bayan diya sannan kuma kafara an gane ko, sannan kafara. Ita wannan kafara shine yantar da bawa mumini. In mutum bai samu bawan da zai yantar da shi, babu shi, babu kudin sayensa, to anan sai ya sauko mataki na biyu, shine yin azumin wata biyu a jere. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Nisa, wama kana lil mu'minina an yaqtula mu'mina illa khata'a wa man qatala mu'mina khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما dan haka wannan shine wato nau'ika wadanda suke na kiza ngani ko kenan a wadannan hali ne kenan ake biyan diya kuma a wannan hali na karshe shine ake kafara amma kashe mutum a fage wanda yake na daga da abin da yake kuma da haka wannan ba maganar daman diya balantana kafara. Na'am. Wai shiga makabarta da takalma, in babu wata larura baya halatta, domin fitar da takalma in za a shiga makabarta wajibi. Dalilin da yake tabbatar da wajibcin haka shine hadisin Bashir ibn al-Khasasiyya, Allah ya kara masa yadda, hadisin na cikin Sunan Abi Dawud, haka nan cikin Al-Musnad na Al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce. Shine yake cewa yayin da ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makabarta, waiwayawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai tsaye sai ya hango wani na tafiya da takalmansa tsakanin kaburra, sai manzon Allah ya daga murya ya kiraye shi ya ce, ya sahibas sibtiyatai, alki sibtiyatai. Manzon Allah ya ce, ya kai mai wannan takalma? Manzon Allah ya ce, fitar da takalmanka. Asibtiya shine takalma waɗanda suke na jimimmiyar fata, wanda muke kiransu a nan da sunan cewa balka, amma bai keɓanta da su ba. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da wajibcin fitar da takalma idan mutum zai shiga makabarta sai inda larura. Larura shine ya kasance tsananin zafi wanda yake na rana, ba za ka iya jimrewa ba, ko tsananin sanyi, ko ya kasance makabartar ko ina kayaci, to anan mutum yana iya shiga da takalmansa. Kuma hikima anan, shi mumini ko kuma mu ce shi dan adam, mu san da cewa karrama wadda Allah ya masa da darajar da Allah ya ma dan adam bata takaita ba, yana raye ko bayan mutuwar shi yana da daraja. Yanda mutane suna raye, ba za ka zo ba kana taka su kana ketara su da takalma, to haka suna mace. An gane ku? Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da zama akan kabari, bayya halatta mutun ya zauna akan kabari, bayya halatta mutun ya taka kabari, bayya halatta mutun ya yi tsaye akan kabari. Hadisi ya inganta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la tajlisu alal quburi wa la tusallu ilaiha. Manzo Allah yace, kar ku zauna akan kabari kuma kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah. Har ma a wani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, dayan ku da zai zauna akan gado shi na wuta, ya kone tufafinsa, ya iske fatar jikinsa ya kone, shi ya fiye masa alkhairi da zai zauna akan kabari. An gane ku? Dan haka kasancewar wato wannan karancin bincike shine ya kai mutane suka jahilci wannan karantarwa, har ma wasu suna tsammanin wai wani bakon abu ne aka zo da shi a yau. So da yawa mutane sukan yi mamakin fitar da takalma idan mutum zai shiga makabarta, suna ganin cewa kamar wani sabon addini. Wannan duka ba komai ya kai mu haka illa karancin bincike game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yakan iya fakewa da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan an kai mamaci an binne shi, waɗanda suka binne shi suka juya baya, yakan ji balawar takalman su a wannan lokaci wasu mala'iku guda biyu masu daraja masu girma a gon Allah subhanahu wataala za su zo su zaunar da shi su yi masa wasu ƴan tambayoyi to wani sai ya ce ana ai kaji manzon Allah ya ce innahu la yasma'u qara'ani alihi yana jin balawar takalman su to anan wanda ya fara mai da martani akan masu kafa hujja da wannan hadisi shine Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa kamar yadda Ibn al-Hajar al-Asqalani a cikin Ibn al-Hajar al-Asqalani a cikin littafin sa Fathul Bari yace a wannan hadisi tsantsar labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa an gane ko labari ne yake badawa na cewa yana jin balawar takalman sa sai yace bal ga hadisin da manzon Allah ya faɗa hadisin wato Bashir al-Khasasiyya Ibn al-Khasasiyya manzon Allah ya yi umarnin cewa ya fitar da takalman sa shi kuma duk lokacin da aka umarce ka da wani abu to kai tsaye ana haninka game da abin da yake shiyance shi idan aka ce wani tsaya to a wannan lokaci ana haninka ne game da zama da yace fitar da takalmanka wannan yana nuna cewa hani ne game da wato shiga makabarta da takalma sai dai inda ka dura dan haka wannan ana buƙatar ɗaliban ilimi su ringa kokarin yada irin wannan sunna a cikin jama'a ko da kasancewar akwai kaya ko akwai zafi a cikin wannan zafi na rana to kai kokari ka jure kuma ka lura da inda zaka ringa tura kafarka domin wanda bai fahimci wannan sunna ya fahimta an gane ko in har ba a kwatantawa bayan da za a yi jama'a wato su sani ita kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau in ka fahimta to kokari ake kai abinda ake bukata mutum yayi kokarin yada ta a cikin jama'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajji kuma mun tsaya karshen hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa arsala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi ummi salama lailatan nahar faramati aljamrata qabla alfajr thumma madat fa afadat wato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da ummu salama matarsa Allah ya kara mata yadda wato a daren idin layya kenan ran 10 ga wata bayan an yada zango anan Muzdalifa dare ya raba manzon Allah ya aika cewa Ummu Salama wato taje ta yi jifa gabanin ketowar alfajir wato Ummu Salama Allah ya kara mata yadda taje ta yi jifa wato kuma sannan ta wuce Makka taje ta yi tawaful ifada duka wannan gabanin ketowar alfijir to tare da cewa kamar yadda malam ya faɗa cewa al-Imam Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi kuma danganan sa yana kan sharadi na al-Imam Muslim sai dai hadisin bai inganta ba kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana shi a cikin Da'ifu Abi Dawud tare da cewa akwai waɗanda aka ma rangwame kamar yadda hadisai suka gabata wanda in dare ya raba to wannan ba laifi sukan iya zuwa nan mai na su yi jifa kafin ketowar alfijir kamar yadda wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni wato tare da tarkace kaya kenan wanda muka dawo da su daga nan Arafa kuma da waɗanda suke ramnana cewa a daren Muzdalifa muje mu jifa an gane ko da dare ya raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Abdullahi dan Abbas da tarkacen kayan su waɗanda suka dawo daga Arafa da raunana su ne mata da kankanan yara waɗanda suke masu rauni amma da waɗanda suke dattawa manzon Allah ya ce su je su jifa to dan haka waɗanda suke marasa lafiya da yara kankana da waɗanda suke dattawa wannan ba laifi bayan dare ya raba su barin Muzdalifa su ji su yi jifa ba dan komai ba ko dan saukaka musu saboda wannan yini na ran 10 ga wata yini ne wanda yake na na cinkoson jama'a kuma kamar yanda hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa Sauda bintu Zama'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren Muzdalifa ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tadfa qablahu cewa ta baro Muzdalifa ta je ta yi jifa kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Muzdalifa Aisha sai take fada take cewa wa kanat wato sabda yani sakila ita Sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance mace ce ce wadda take mai nauyin jiki ma'ana mace ce ce wadda take kiba-kiba tana da kiba to ba'azina laha manzon Allah ya bata izinin cewa ba laifi tana iya yin gaba ta je ta yi jifa to dan haka kasancewar su waɗannan hadisai suna nuna kenan halaccin waɗanda suke ramnana su je su yi jifa kenan kafin ketowar alfijir amma sai bayan dare ya raba kenan daga nan anan Muzdalifa amma duk wanda yake ba shi da wannan uzuri wanda yake kakkarfa to wannan kuma baya halatta ya je ya yi jifa kafin ketowar alfijir kamar yanda wato hadisin Ibnu Abbas Allah ya kara musu yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu la tarmul jamrata hatta taqulu ash-shams manzon Allah yace kada ku yi jifa wato sai idan rana ta huto sai an kai lokacin da rana ta huto ku kaga wannan hadisi don haka malamai suka ce duk wanda yake ba shi da wannan uzuri na rauni ko rashin lafiya da abin da ya kama da haka to baya halatta ya je yi jifa sai idan rana ta keto dan haka dai a takaice shi wannan hadisi na Aisha na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Ummu Salama izinin cewa ta je ta yi jifa kafin ketowar alfijir ta je ta yi kuma ta yi dawaful ifada wannan hadisi bai inganta ba za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة في سبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل الكبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل الكبلة
ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم قويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بدن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه واتو مالم الله يجيكان سنفتا واتو أن الرواية جيتا أروى ابن مدرس الله يقرأ ما سيدا كيفتا وزان الله صلى الله عليه وسلم يجي من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة manzo Allah yace duk wanda ya halarci wannan sallar tamu wata salla ce ita ce sallar asuba a ina anan Muzdalifa sai yace fa waqafa ma'ana hatta nadfa ya ci gaba da tsayuwa tare da mu anan wato Mash'arul Haram an gane ko har aka kai lokacin da muka ingizo shine muka baro Muzdalifa domin muzo minan mu jifa sai yace wa qad waqafa bi Arafata qabla zalika laylan aw naharan alhali tintini ya riga ya tsaya a Arafa wato a cikin dare ko a cikin yini manzo Allah yace fa qad tamma hajjuhu tabbas wato hajjin sa ta cika waqaba tafasa kuma ya kai lokacin da zai busar da gashin sa ko kuma waqaba tafasa wato ya cika kenan ayyukan sa na haji lafazin wato attafas na daukan ma'anar aiki daga cikin ayyuka na haji kuma na daukan ma'anar wato shine gashi kamar yanda alhaji yake aske kansa ya gusar da gashin sa kenan a ran 10 ga wata lokacin da ya jifa kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hajj thumma liyaqdu tafasahu waliyufu nuzurahu waliyatawafu bil baitil atiq to dan haka a takaice shi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka tafi akan cewa kwanan Muzdalifa wato rukuni ne daga cikin rukunnan haji an gane ku kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da wasu jama'a daga cikin magabata sun tafi akan cewa kwanan Muzdalifa ginshiki ne daga cikin ginshikan haji duk wanda yayi haji ba tare da ya kwana a Muzdalifa suka ce to bashi da haji domin anan suka ce manzon Allah ne ya fada cewa man shahida salatana hazihi duk wanda ya halarci wannan sallah tamu yani bil Muzdalifa kenan ya halarci sallar asuba tare da limami anan Muzdalifa sai yace fa waqafa ma'ana hatta nadfa ya tsaya tare da mu kenan bayan gama sallar asuba anan Mash'arul Haram hatta nadfa hatta anan bi ma'ana ila an ay ila an nadfa har akai lokacin da zamu baro Muzdalifa domin zuwa minan mu jifa to dan haka a wannan gaba suka ce rukuni ne daga cikin rukunnan haji haka dalilin su na biyu hadisi yana cikin sunanin Nasa'i riwayar da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa wa man lam yudrik jam'an fala hajja lahu duk wanda bai riski ba kwanan Muzdalifa to ba shi da haji haka dalilin su na uku fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul baqara fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ko kuma وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الشاهد أنا سكتي أمرنيني الله يجي فذكر الله عند المشعر الحرام وأنبجو أبنجيجنكو أنا قند أكي كرنش المشعر الحرام أنا منين تدعها كجمهور مالمي سنتبع كنشي وشيكوانا مزدلفا wajibine daga cikin wajibatul hajji amma ba rukuni bane daga cikin rukunanta duk wanda yayi hajji ya gama ba tare da ya kwana a Muzdalifa to hajjin sa hajji ce wanda take ingantacciya sai dai ya bar wajibi dole ya cike wannan gibi wato da jinin shine ya yanka hadaya an gane ko ya bada fidiya a rashin wannan kwana da yayi a Muzdalifa suka ce wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace man shahida salatana hafihi yani bil muzdalifa fa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi arafata qabla zalika laylan aw naharan fa qad tamma hajjuhu hajjin sa ta cika wannan yana nihi cewa ya samu hajji wanda take cikakka waqafa tafasahu kuma ya cika duk wasu ayyukan sa wanda yake na hajji kuma haka ita wannan aya da ubangiji ta'ala yace fazkurullaha indal mash'aril haram wannan baya nuna cewa tsayuwa a nan Muzdalifa wajibi ne ko kuma cewa rukuni ne daga cikin rukunan haji wannan yana nuna wato umarni ne wanda yake na mustahabbanci na cewa wato ambaton Allah subhanahu wata'ala a nan al mash'aril haram to haka ita waccan riwaya ta cewa wa man lam yudrik jam'an fala hajjalahu waɗannan wannan riwaya malamai suka ce bata inganta ba don haka wani daga cikin magabata Abu Shafar Al-Uqaili sai da ya wallafa wato littafi juz'i na musamman akan inkarin ita wannan riwaya don haka dai magana mafi rinjaye kwanan Muzdalifa wajibi ne daga cikin wajibatul hajji in har mutum yayi hajji ya gama ba tare da wani uzuri ba bai kwana a Muzdalifa ba to hajjin sa hajji ce wanda take ingantacciya sai dai ya bar wajibi dole ya bada fidiya yana daga cikin dalilan da jumhurin malamai suka tabbatar da cewa ba rukuni bane daga cikin rukunan hajji domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana tsaye a Arafa wasu jama'a daga cikin mutanen Najd suka zo gunsa suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi kaifal hajji ya manzan Allah yaya hajji take sai yake cewa alhajju arafa manzan Allah yace tsayuwar arafa ita ce hajji sai yace man jaa qabla salatil fajr min laylatil jami'i sai yace fa kada tamma hajju duk wanda yazo ya tsaya a arafa a daren kwanan Muzdalifa gabanin ketowar alfajr manzan Allah yace hajjin sa ta cika kafin alfajr ya keto daidai da kyautawar ido in dai ka samu tsayuwa arafa to ka samu hajji don haka shi kuma tsayuwa arafa kamar yanda yake cikin wannan riwaya ne manzon Allah yace wa qad waqafa bi arafata qabla zalika laylan aw nahar alhali ya riga ya tsaya a arafa sai yace a cikin dare sai yace ko a cikin yini dan haka kenan tsayuwa arafa in ma mutun ya tsaya a cikin yini ko kuma ya tsaya a cikin dare duk wanda ya tafi arafa ya tsaya a cikin yini to ya tabbata cewa kaiwa zuwa fadawar rana wannan ya zama wajibi a kansa kuma akan wannan gaba wasu daga cikin magabata suka ce duk wanda yaje ya tsaya a arafa da safi gabanin gushewar rana to idan ya baro arafa ba shi da tsayuwa arafa an gane ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan cewa wa qad waqafa bi arafata qabla zalika sayati laylan aw nahar kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi arafa bai shiga filin arafa sai bayan gushewar rana anan wani ku da ake kiran shi namira anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango aka masa wata yar bukka wanda wurin yanzu an gina wani katon masallaci ana kiran shi masjidun namira masjidun namira anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango sai bayan gushewar rana manzon Allah ya shiga cikin filin arafa amma tare da cewa al-imamu ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa koda da safi mutun ya tsaya a nan arafa to ya samu tsayuwa arafa suka ce shi tsayuwa arafa tun daga ketowar alfajr na ran 9 ga wata har izuwa ketowar alfajir na ran 10 ga wata wannan shine lokacin tsayuwa a Araba. An gane ko shine lokaci wato wanda yake na tsayuwa a Araba. To dan haka dai a takaice kenan wannan hadisi baya nuna cewa tsayuwa a Arafa rukuni ne daga cikin rukunin haji kamar yadda jumhurin malamai suka tafi. A nan manzon Allah yana nihin ka samu haji wanda take cikakka. Dan haka kamar yadda bayani ya gabata rukunin haji guda hudu ne. Farko ita ce niyya. Abu na biyu tsayuwa a Arafa. Abu na uku tawaful ifada. Na hudu shine as-sa'yu bainas safa wal marwa. Waɗannan su ne kenan abinda malamai sun yi ijma'i a kansu cewa waɗannan rukunai ne daga cikin rukunin haji. Duk wanda ya yi haji ya gama, in dai ya bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu to ba shi da haji. Sannan hadisi na gaba, hadisin Umar, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, innal mushrikina kanu la yufiduna hatta taqulu ash-shams. Wato mushrikai sun kasance wato ba sa barin Muzdalifa su zo mina domin yin jifa wato sai rana ta hudu. Wanda wannan yana iya, wani yana iya cewa to ina maganar mushrikai, ina maganar haji. Dama in aka ce shirka shine daidaita Allah da wani Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne keɓantacce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikinsu suna aikata wasu ayyuka na ibada, sai dai ba sa tsantsanta ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba sa tace ta. Sukan sanya masa kishiya a cikin haƙƙinsa. Suna haji, suna yin sadaka da sauran ayyuka na ibada suna yi, sai dai ba sa tsarkake wannan ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, idan ana talbiya su iya abinda suke faɗa, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Haka suke faɗa in sun zo daidai, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik. Manzon Allah sai ya ce ya isa, ya isa, ya isa. Su kuma sai su zarce, sai su ce illa sharikan huwa laka, sai dai wani abokin tarayya naka. Tamlikuhu wa ma malak, wanda kai ne kake da mallakar shi da duk abin da ya mallaka. To dan haka suna haji, in sun zo sun kwana a nan Muzdalifa, to ba sa baro Muzdalifa sai rana ta hudu. Waya quluna, suna faɗa ashrik sabir, wato wai ya kai dutsen sabir, wato ka dau haske. Lafazin ashrik ai udkhul fil ishraq, al ishraq shine wato hasken rana, ma'ana wai sai dutsen wannan na sabir wato ya dauki haske. Shi dutsen sabir wato yana nan Mina, shine mafi girman duwatsu na Makka gaba daya, dutsen da ake kiran shi sabir. To su ba sa baro Muzdalifa su zo Mina domin yin jifa sai rana ta hudu gadan gadan, wato dutsen sabir wato ya dauki haske. Shine anan sai ya ce wa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khalafahu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya saba musu. Fa afada qabla an taqulu ash-shams, manzon Allah sai ya baro Muzdalifa gabanin hudowar rana. Don haka iya abin da yake sunna ga wanda ya kwana a nan Muzdalifa, to gab da hudowar rana ake buƙatar ya baro Muzdalifa, kar ya bar cewa sai rana ta hudu. Wannan shine iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ubayla tulu ash-shams, gabanin hudowar rana kenan da dan lokaci wanda yake takaitacce kenan gab da hudowar ta, to ake buƙatar mutun ya bar Muzdalifa ya kamo hanya zuwa Mina domin ya zo ya jifa, kar ya bari rana ta hudo masa. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba musu. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna duk wani abu waɗanda kafirai suke aikatawa to ya kamata mumini ya saba musu. An gane ku? Domin dalilai sun wuce a lissafa. In ka koma littafin da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa hijabul mar'a al muslima anan yazo da dalilai sun wuce al-safa sama da dalili 20 daban-daban inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kokarin saba ma duk waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga anan kasancewar su mushrikai ba sa barin muzdalifa su zo mina domin yin jifa sai rana ta hudu to manzon Allah sai ya saba musu shi kuma gabanin hudowar rana manzon Allah yake baro muzdalifa dan haka dai a takeice kenan wannan sunna ce daga cikin sunnoni waɗanda suke na haji kenan lokacin da haske ya hada sasanni gabanin hudowar rana kenan mutum ya baro muzdalifa ya zo mina wato domin yin jifa sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas da Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda suke fada lam yazali nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yulabbi hatta rama jamratal aqaba wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba tun lokacin da ya dau harami yana mai talbiya shine fadar labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak tun da ya dau harami daga nan miqati to manzon Allah bai gushe ba yana yin talbiya hatta rama jamratal aqaba har sai da aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya jifi ramin aqaba kenan ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko don haka wannan hadisi yana nuna mana sunna ce mustahabba zarcewa game da fadar labbaik allahumma labbaik tun lokacin da mutun ya dau harami to ba zai daina ba sai ya kai lokacin da ya jifa an gane ko ba ana nihi ba wai ba za ka kame ba kwata kwata ka daina yi a'a ma'ana in ma bacci ya dauke ka ko kuma ka dan huta ita dai labbaik allahumma labbaik ita ce zaka ci gaba da yi kenan ba zaka dakatar da yin ta sai ka kai lokacin da kai jifa na farko shine ran 10 ga wata to dan haka kasancewar anan wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da mutun ya zo jifa na farko idan yayi to daga nan zai takaburki game da fadar labbaik allahumma labbaik al-imam ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce a sai an kai lokacin da mutun ya gama jifan kwata kwata kenan daga wannan lokaci ne zai dina fadar labbaik allahumma labbaik kamar yanda hadisi na cikin sunanin nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa falam yazali nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yulabbi hatta ramal jamrata falamma raja'a qaba at-talbiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba tun lokacin da ya dau harami yana fadar labbaik allahumma labbaik har sai da ya kai lokacin da ya jifa ya gama wato da ya dawo sannan manzo Allah ya yanke talbiya kaga kenan wannan dalili yana nuna cewa sai da ya gama jifan akan hanyar shi ta dawowa nan mai nasa nan manzo Allah ya dena wato fadar labbaik allahumma labbaik haka hadisin wato Abdullahi dan Abbas wato daga dan uwansa shine Al-Fadl ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa a fadutu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam falam yazali yulabbi hatta rama jamratal aqaba wa yukabbiru ma'a kulli hasatin thumma qata at-talbiya ma'a akhir hasatin yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana nazo tare da shi nan mina domin yin jifa yace manzon Allah bai gushe ba yana fadar labbaik allahumma labbaik sai da ya kai lokacin da ya yi jifa kuma tare da kowace tsakuwa da manzon Allah zai jifa yana cewa Allahu akbar sannan sai ya yanke fadar labbaik allahumma labbaik wato karshen tsakuwa da ya jifa dan haka waɗannan dalilai suna nuna cewa kenan sai mutun ya gama jifa kwata kwata sannan a wannan lokaci zai yanke fadar labbaik allahumma labbaik an gane ko kenan wannan dalili ne wanda yake nuna kenan mutun ya zarce game da fadar labbaik allahumma labbaik tun lokacin da ya dau harami kenan har sai an kai lokacin da ya yi jifa na farko ya gama kenan daga wannan lokaci zai yanke game da fadar labbaik allahumma labbaik sanan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada lalle wato shi Ibn Mas'ud lokacin da yazo zai jifa ja'ala albayta an yasarihi, sai ya maida wato dakin Allah mai alhurma a hagunkin sa. Wa mina an yaminihi, mina kuma wato ya maida ta a damar sa. Kamar yanzu misali zaman da nake, idan ka dauka nan ita ce hagu, kenan Ka'aba anan, ita kuma Mina anan, kenan ina nake kallo anan arewa, a ce kuma ram wannan teburin na gaba na kenan shine wato Jamratul Aqaba. To lokacin da Ibn Mas'ud yazo zai jifa, sai ya maida Ka'aba a hagunkin sa, Mina a damar sa, kenan a cikin wannan kurami cikin kwari nan yazo ya jifa. Waramal jamrata bi sab'i hasayat, ya jefi wannan rami wato da tsakuwa bakwai. Wa qala, sai yake cewa haza maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara, yace wannan guda kuka ga na tsaya nayi jifa, yace shine gunda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul baqara. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan jifa lokacin yanda kuka ga nayi. Anan Ibn Mas'ud yana maida martani ne akan wasu waɗanda suka tafi akan cewa in zaka yi jifa, in zaka jefe wato aljamra, kenan zaka jefe ta daga samanta. Me yasa? Saboda bangaren ta na can arewar, misali dutse ne, tudu ne, shi kuma nan bangaren kudu kenan kurami, wanda nan bangaren kudu in ka dawo ka maida ta arewa, kenan Ka'aba tana hagunkin ka, Mina tana damar ka. Don haka anan sai yake ce musu, nan inda kuka ga na tsaya nayi wannan jifa, nan ne aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suratul baqara, wanda suratul baqara anan yake bance ta da ambato domin galibin aikin haji. Allah ya ambace shi ne a cikin suratul baqara. An gane ku? Tun daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, har ka kai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat, fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharu. Galibin ayyukan haji Allah ya ambace su a cikin wato suratul baqara. To shi yasa yake bance ta da ambato, yace wannan guda kuwa ga na tsaya nayi jifa, nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya yayi jifa. To anan abinda muke so mu gane, mu kalli yanda mazan jiya sahabbai suke gun duddigin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke famar koyi da shi akan duk abinda ya aikata na ibada. Me yasa? Saboda a cikin wannan haji tashi, duk abinda manzon Allah ya aikata sai ya ce na aikata abu kaza, li ta'khudhu annima nasikakum, dan ku karbi yanda ake aikata wannan ibada daga guna. Don haka in mutum zai yi jifa na farko wannan a ran 10 ga wata, to kar ya yi jifa daga saman ramin, ma'ana wannan tudu, ya koma cikin kurami ya maida Ka'aba kenan a hagunkin sa, Mina ta zamanto a damar sa, sai ya yi jifa. Kamar yanda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda, yace yanda kuka ga nayi anan, haka manzon Allah ya kuma anan ne aka saukar masa wato suratul baqara. Sannan hadisi na gaba, an gane ku? Hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljamrata yawman nahri duhan, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar layya, ran 10 ga watan Zulhijja, manzon Allah ya jefi wato aljamra kenan wannan rami duhan a lokacin hantsi. Lokacin hantsi idan aka ce wallaha, shine a Hausa ake cewa hantsi. Farkon wallaha kwa shine bayan ketowar, bayan hudowar rana ta dan daukaka gulgudan tsawon goren mashi, wanda malamai sun kiyasta shi bayan hudowar rana da minti 15 shine farkon lokacin wallaha. To dan haka shi wannan jifa na ran 10 ga wata, sunna ce mustahabba mutum yayi wannan jifa da hantsi kenan kafin rana ta gushi. Sai yace wa amma ba'da zalika, amma duk wani jifa wanda yake na bayan ranar 10 ga wata, fa idza zalati shams, manzon Allah yake yin shi ne bayan gushewar rana. Kenan jifa da ake yin shi a cikin ayyamu tashrik, 11 ga watan Zulhijja da 12 ga watan Zulhijja da 13 ga watan Zulhijja ga wanda yake nihin jinkirtawa, to wannan jifa an so a yi shi bayan gushewar rana. Bayan gushewar rana. Amma jifa na farko na ran 10 ga wata shi kuma da hantsi ake buƙatar a yi shi kafin rana ta gushe. To amma mafi yawa mutane a yau zaka ga shi jifa na 11 da na 12 da na 13 wasu tunda safi tunda hantsi kafin gushewar rana suke zuwa su. Duk da cewa malamai sun ba da fatawar cewa saboda rangwamta ma jama'a cinkoso yayi cinkoso jama'a sun yawaita kasancewar in aka dakatar da wannan jifa gaba daya a je a yi shi bayan gushewar rana to akan samu cinkoso cinkoson da yake kai wasu sarsa rayukan su dan haka malamai suka ba da fatawar cewa akan iya zuwa a yi jifan da safe an gane ko musamman na ran 12 ga wata ranar da mafi yawan jama'a suke baro gina wanda a sababin wannan ake samu mutuwa a irin shekarun da suka wuce wanda kowa ya zo a wannan lokaci bayan gushewar rana zai yi wannan jifa kuma daga an yi jifar ana famar a dawo makka a dawo gida to cinkoso sai ya waita har ya kai wasu su rasa rayukan su to dan haka wasu malamai suka ba da fatawar cewa ba laifi na ran 12 wasu sukan iya zuwa su yi da hanzu saboda shi na ran 12 in ka riga ka yi shi dole ka baro mina kafin rana ta fada in har ka sake rana ta fada maka kana nan mina to kwana daren 13 ya zama wajibi in ko ka komo ba tare da ka kwana dole sai ka bada fidiya sai ka bada fidiya shi kuma kaga na ran 11 to bayan azhar ake bukata ai wasu sai ma da dare suke zuwa su yi jifa sai ma da dare to dan haka dai a takaice shi wannan hadisi yana nuna mana cewa kenan jifa na farko na ran 10 ga wata akan yi shi a lokacin hantsi kenan kafin rana ta gushe ake buƙatar a yi shi amma na ran 12 na ran 11 da na ran 12 da na ran 13 to wannan an so ya kasance bayan gushewar rana kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yin hakan shine sunna sanan hadisi na gaba hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa wato hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda annahu kana yarmil jamrata dunya bi sab'i hasayati wato Ibnu Umar ya kasance yana jifan aljamratu dunya jamra wadda take kusa da mina an gane ko ad-dunya ma'ana allati adna min mina kenan ita ce tafi kusa da mina to yakan jefe ta da tsakuwa bakwai kenan ita ce ake kiranta aljamratu sughra karamin rami kenan domin ramukan guda uku ne akwai aljamra as-sughra akwai al-wusta sannan akwai al-kubra al-kubra ita ce ake kiranta aljamratul aqaba wanda ita ce tafi kusa da makka wanda kuma ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa a ran 10 ga wata to shine yace annahu kana yarmil jamratad dunya ibnu umar ya kasance yana jifan jamra wadda take kusa da mina kenan karamin rami bi sab'i hasayatin da tsakuwa da tsakon kwani bakwai yukabbiru ala athari kulli hasati karshen kenan jefa kowace tsakuwa yakan ce Allahu akbar kenan in ya jefa sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar kenan sai in ka jefa sai ka ce Allahu akbar kenan ba kafin ka jefa ba za ka ce Allahu akbar kenan in ka jefa sai ka ce Allahu akbar shine yace ala athari kulli hasati kenan a karshen jefa kowace tsakuwa yakan ce Allahu akbar idan ya gama jifan wannan rami karami kuma ya taqaddam sannan sai ya dan yi gaba idan yayi gaba kuma yusil sannan sai ya koma cikin wannan kurali an gane ko kuma yusil sannan sai ya koma cikin kuran kenan ba kan tudu saboda shi wannan bangare na arewa gaba ɗayan shi tudu ne su kuma ramukan dama a jira suke bangaren kudu shi kuma kurami ne shine yace kuma yusil sannan sai ya koma wato cikin kurami fa ya kumu sai ya tsaya mustaqbilan wannan fa yastaqbilu alqibla sai ya fuskanci alqibla fa ya kumu qawilan ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa yad'u yana roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yarfa'u yadayhi kuma yakan daga hannuwansa lokacin da yake addu'a. An gane kenan abu na hurku da muke so mu gane jifa na ran 11 da 12 da 13 ga wanda yake nihin jinkirtawa ramuka uku gaba daya ake jifa kuma akan yi su ne alal tartib. Dan haka malamai suka zana cewa yin haka yana daga cikin wajibatul haji ramyu li jamrati murattaban, kenan waɗannan ramuka mutun ya jefe su a jire karamin sannan na tsakiya sannan babba. Kenan in ka zo ka jefi wannan rami wanda yake karami, kenan sai ka dan koma gaba sai ka yi gaba cikin wannan dan kurami sai ka fuskanci alkibla. Kenan ita ce Ka'aba anan, kenan kamar yan mutum misali zaman da muke, sai ya fuskanci alkibla sai ya daga hannuwansa ya tsaya tsayuwa mai tsawo yana addu'a yana mai roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wasu alkhairu na duniya da lahira. Idan ya gama wannan addu'a thumma yarmil wusqa, sai ya je ya iske rami na tsakiya sannan sai ya jefe shi shi ma da tsakuwa bakwai thumma ya'khudhu dhata shimali, sannan sai ya yi wajen hagun kinsa fayus hil, sai ya shiga cikin kurami kenan ba kan tudun ba kenan cikin kurami waya qumu, sai ya tsaya mustaqbil alqibla halin yana mai fuskantar alqibla thumma yad'u, sannan ya rutu Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa yarfa'u yadayhi, ya daga hannuwansa lokacin da yake addu'ar waya qumu tawilan, kuma ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo. Kenan haka rami na biyu na tsakiya in mutun ya je ya jefa da tsakuwa bakwai. An gane ku, karshen kowace tsakuwa in ya jefa yana cewa Allahu Akbar, in ya gama kenan sai ya yi gaba sai ya koma cikin wannan kurami ya fuskanci alkibla ya daga hannuwansa ya ta addu'a ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo. Thumma yarmi jamrata dhatil aqaba min badinil wadi, sannan rami wanda ake kiran shi kenan jamratul aqaba, wanda kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa a ran 10 ga wata, kenan a lokacin nan sai ya je ya jefi wannan rami min badinil wadi shi ma daga cikin kwari kenan cikin wannan kurumi zai je ya jefe shi. Amma wala ya kifu inda ha, ita ba zai tsaya ba ya yi addu'a. Thumma yansarifu, sannan sai ya juya fa yaqulu, Ibnu Umar in yayi haka sai ya fada, yana fada yana cewa hakaza ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu, yanda kuka ga nayi, yace wallahi haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nayi. To dan haka kenan anan a takaice abinda muke gane muke so mu fahimta kaifiyar yanda ake jifa a ran 11 da ran 12 da ran 13. Kenan farko zaka zo ka jefi karamin rami da tsakuwa bakwai tare da kowace tsakuwa in ka jefa kana cewa Allahu Akbar Allahu Akbar. Kenan a can da yace wa yukabbiru ma'a kulli hasati, yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa. Kenan kabbarai akan yi ta ne a ƙarshen jifa kamar yanda anan yace ala athari kulli hasati, sannan in ka gama kenan sai ka dan yi gaba kenan ba za ka tsaya ba. Menene hikimar yin gaba? Dan karka toshe ma mutane wuri a samu cinkoso, sai ka dan yi gaba. In ka yi gaba sai ka fuskanci alkibla, wanda wannan yana nuna mana mustahabbancin fuskantar alkibla a duk lokacin da mutum zai yi addu'a. Sai ya fuskanci alkibla sannan ya daga hannuwansa sannan ya tsaya tsayuwa mai tsawo yana addu'a. In mutum ya gama kenan zai iske rami na biyu yanda yayi a na farkon, haka zai yi. In ya gama jifan ya dan yi gaba ya fuskanci alkibla ya daga hannuwansa ya tsaya tsayuwa mai tsawo ya yi addu'a. Idan ya gama ya je ya jefi rami na uku aljamratul aqaba, to wannan ita ba maganar mutum ya tsaya ya yi addu'a. Da zaran ka jefa sai ka juya ka tafiyarka ka dawo Mina. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a na uku manzon Allah bai yi addu'a ba. To haka mutum zai yi a ran 11, haka zai yi a ran 12, haka zai yi a ran 13. To ita wannan jifa kamar yanda bayani ya gabata wajibi ce daga cikin wajibatul hajji. Duk wanda ya barta to wannan sai ya bada fidiya, shine ya yanka rago ko ya ciyar da miskini 6, ko wani miskini ya bashi mudu 2, ko kuma ya yi azumi 3. Wannan zabi ne Ubangiji subhanahu wataala ya bada. An gane ko? Kamar yanda hadisi ne na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, cewa duk wanda ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj to ya tabbata akwai fidiya a kansa. Insha Allah ne ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.